shi shugaba mai jiran gado ya kafa kwamiti na tayin a zo a tafi ne da waɗanda suka yi takara kuma suka sha kai da zimmar a zo a dubi ƙasa maimakon abin da ya faru a tsaya a ga yadda za a yi wa ƙasa aiki. Akwai gwamnan Jigawa His Excellency Badar Abubakar, akwai gwamnan Kebbi His Excellency Bagudu, akwai Malam Nuhu Rubado da kuma dai wasu waɗanda aka yi. Kamar yadda gwamnan Jigawa His Excellency Badar Abubakar yana daga cikin kwamitin, kuma shi an ba shi alhakin ya je ne su tattauna da ɗan takara na jam'iyyar NNPP wato Dr. Rabiu Musa Kwankwaso. Akwai gwamnan Kebbi wanda shi ne zai jagoranci tawagar da za ta je ta tattauna da Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa. Akwai kuma wanda zai jagoranci tawagar da za ta je ta tattauna da Peter Obi domin a ga yadda za a zo a fahimci juna a yi wa ƙasa aiki. Shi a lokacin da ya jawabinsa na karɓar wannan sakamako, shugaba mai jiran gado ya nuna cewa zai miƙa hannu ga duk waɗanda yake ganin za su taimaka wajen ganin an gudu tare an tsira tare. To kila a yi wannan tayi na cewa su shigo a zo a yi gwamnatin haɗaka.